kamar yano kan wanda madan can rakaina a gwanda ga hamkanci na amin salfu habuwo farmasi chauna te we bureta uji ya alkali mono ya din no agota we kondo kariyan fannora da motel tayan kagate girwon kin din yanzu hinna mona si farha rana ne ku bayin kayo kwara kan atayan telago
ga ham zingen di yongo za aigo ikaina nai gati tayongo mu bar kul ga bayi dubar na dandon aga bar infani borgma akani mu safanneri yongo chowo mu za jir zan bar hinka da waran karano ai ban ai su bai gistage te ai mon dugoi ai godai ga batsu
da mutana gogo te kawo kan na binafun a cewu da goyo kan goga murada feri te charbandi ani fahamandi
to dai jashi
gam zingen di yongo manti wat kul nirgati hun kundir te tai kondo subu taw karyan nirgati chow yommu bor kul ga bai susu bai du bortun gur iyeno bor gu solo ga koi chowodo dai zumbu mu tayongo dono ai ga koi
ko ina zuwa wajen dinki
amin ne murada yo kunno nan gin naru mai bobote sakubin taw kare alkali tara anen gugu dumo kin murada
ai ga tafu boraisi da kwarara boraimu tawu karyanwo do harai ai bai ga fatta arbiter labomaga gandara gonda yone kando irgukwai din gogugoi ba ni sigudu ibobu din gogudu kaina agin murada firi ai sikoi gine borfo mai nomu ai goguma akani agogatemu
eto
tawu ziyan fannora za da yanga sandi wanu wanu webo sai zama alboraino ga ba'ara anin ga sandai da dirse din ga bona
ga ham zingen di yanwo do harai irgudu sandai bobo zamborai gidikan manti wai borgoinu albor wannu amma wai bor bumbogati agudor gumo amma haikul kan borgba borgwana dainu
da abin da kake so kana iyawa
wokan wandiya amin gogun ware gici ngumin gubon tayan fu feri ngumum dukan bu da labo zadi yangora ngum furta yemu dundun digo